فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wani mai tarin alkhairi da albarka na Lahadi daren Litinin 12 da watan Ramadan hijira shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 1 da watan 3 watan Maris miladiyya 2026 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Ramadana da muke gabatarwa a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a babban birnin jihar Tawa a wannan ƙasa ta Mutanijar mai tarin alkhairi da albarka, wanda wannan shine darasi na 12 a jerin darussan tafsirin Ramadana wannan shekara. Kana shine darasi na farko a cikin suratul Fath, wanda a jiya mun karkare suratul Muhammad. Yau kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, za mu fassara ayar farko na suratul Fath muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya, gaskiya ce ya bamu ikon binta, ya kuma nuna muna ƙarya, ƙarya ce ya bamu ikon guje mata. Ya sanya alqur'ani ya zamanto huddatan lana la alaina, Allah ya dace da mu har mu sai Allah ya ce
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
وَنَّ سورة فتح سورة الفتح معنر الفتح أنا بهم بولي سورة دي ونا سورة سورة الفتح كبيرا ما نمسكي أم بجاوة ونا سورة أن سونا متى سونا سورة الفتح له سبود أبن تكون سانا نسرا ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم أصلح الحديبية ونا باتد ونا سونا إنجما لمي بنش ونا سورة wannan sura madaniyya ce ta sabka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, sai dai ba a sabkar da ita ba a cikin garin Madina, ta sabke ne a wani wuri da ake cewa Qira'ul Ghamim, wanda wannan wurin yana tsakanin garin Makka da Madina, kuma a kauli na malamai ta sabke ne da daddare, sura ce ta sabka cikin dare. Wannan sura ta suratul fath a jerin surori na alqur'ani wajen sabka ita ce sura mai lamba 113, afwan ita ce sura ta 113 a wajen saukar alqur'ani mai girma, ta sabka bayan suratul saffi gabanin suratul tauba, ta sabka bayan suratul saffi, ta sabka bayan ta kuma sai Allah ya rike da suratul tauba wanda ayoyin ta indima da mai bintifaf aya ne guda 29 tare da ayoyi guda 29. Dalilin wannan sabkar sura inji al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala a tafsirin sa da sauran malamai irin su al-Imam Tantawi, irin su al-Imam Qurtubi, irin su al-Imam Mustafa al-Adawi suka ce وأن سورة نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وأن سورة تاسب كني بايم مأيكي الله صلى الله عليه وسلم يا داو لقى الحديبية. الحديبية ونهريني دا مأيكي الله يجيب يا كاما هيا دي جيب كمرا سيكما أكس يدشي في ذي القعدة من السنة الست من الهجرة. A watan Dhulqa'ada daga shekara ta 6 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musulmai tare da shugaban halitta sun fito a hanya za su je aikin umara, za su je aikin umara a shekara ta 6 a watan Dhulqa'ada daidai da tarihi na 6 da watan Dhulqa'ada, to suna za su tafi a masallacin Ka'aba domin su isar da wannan aiki da umara, sai ka bare su ka hana su, suka tare su a wannan a saman hanyar su, suka hana su zuwa wannan umarar kana, kuma sai aka ne zauna aka nemi yarjejeniya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutum 1400, mutum 1400 tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ba su zo da niyyar yaki ba, sun fito ne domin umara. Daga kuma sai aka zauna, mushrikai suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga garin Makka, amma suka yi yarjejeniya da annabi, ka'idoji suka zana wanda za mu zo a kansu. To daga ciki da cewa wasu da cikin sahabbai haka ba ta musu dadi ba, irin su Umar ɗan Khattab bai so ba aka yi sulhu da mushrikai, so yayi kawai a fantsaman dufantsam duk abin da ke faruwa ya faru. Amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su haƙuri, aka sauke wannan yaƙin, sannan kuma aka annabin Allah ya soke abin sokewarsa kana kuma sun juyo bayan za su koma garin Madina, sai Allah subhanahu wa ta'ala saka da wannan sura ta inna fatahna laka fathan mubina. Al-Imam al-Qantawi a cikin tafsirin sa al-Wasif yake cewa wannan sura tana da fada'i, tana da falala, wanda Professor Sani Umari Jallimu hafidhahullahu wara'ah a cikin littafinsa ya ambato wannan bayanin cewa sura ce take kunshe da falala. Falalar hadisin Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi, hadisin Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yarda, yace kunna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin, kace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wata tafiya, wani bulaguro ne ya kama mu. Fasa'altuhu an shay'in thalatha marratin, sai ni Umar ɗan Khattab na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ababe guda uku, ana tambaye manzon Allah akan wani al'amari har su uku, yana wa manzon Allah tambaya nan bai waige sa ba, ya sake maimaita tambayar manzon Allah bai waige sa ba har aka maimaita tambayar su uku. Falam yarud alayya, yace manzon Allah bai maida min wannan tambayar ba. Qala, sai dan Khattab yake cewa, fa qultu li nafsi, sai na ce wa kaina, sakalta ummuka ibn Khattab, uwarka tayi barinka ya kai dan Khattab, nazarta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ka mata wa manzon Allah, ka dadi manzon Allah da tambaya har thalatha marrat hasu, falam yarud alayka, kuma bakan bai mayar maka ba, ya kamata ka wa kan kake ya mullali ka kama hanyar ka tafiyar ka, saboda kan wani abu ya saba kan maka na wahayi akan takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Qala, sai ce farakibtu rahilati, wannan ya sanya na hau doki na ko taguwata, fataqaddamtu makhafata an yakuna nazala fi shay'un, yace saboda jin tsoron kan Allah ya saukar da wani abu ana zargina na matsawa manzon Allah, sai na buga taguwata na ƙara gabar shi ga sahu na shi na cikin al'umma gaba, yace ina cikin tafiyan nan, fa idza an bi munajin, sai ga wani mai kira yana kira na, yunadi ibn ya Umar, aina Umar, ga wani yana kira annabi ya aiko sa, yana cewa ya ina Umar, ya kai Umar. Qala, sai ce faraja'tu an khattabti, sai na dawo baya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace wa ana adullu annahu nazala fi shay'un, ina zato ina cikin tsoro, ina cikin tsoro da firgicin cewa kadde a zama ya zamanto wani wahayi ne Allah ya saukar da akaina, ana min fada ana jamin kunne. Sai yake cewa fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da ni, nazala alayya al-layla, yace tiya da dare wata sura ta sauke min, nazala alayya suratan, wata sura ta sauka a gare ni, hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, ma'aikin Allah yace ta fi soyuwa gare ni, na fi son ta akan duniya da abin da ke cikin ta, sabkarta kalai annabin Allah yace ya fi duniya a gona da abin da ke cikin ta soyuwa, in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai annabin Allah ya karanta wa Umar ibn Khattab, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wannan falala ce ta wannan sura cewa sabkarta ya fi soyuwa wa manzon Allah wa duniya da abin da ke cikin ta. To, sai abin da sura take karantar da mu jama'a, me ya za ta tattauna a kai? Malami suka ce daga ciki akwai Sheikhul Islam Sheikh Mahmud Abubakar Jumi rahimahullahu ta'ala, kuka ce Abubakar Mahmud Jumi da ake rubutawa, Allah ya gafarta masa, yake cewa mawdu'u ar-ra'isi, babban abin da take karantarwa, babban jigonta, kanin labarai ita surar ta tahaddasu an wa'dillahi linabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bil fath wa at-tamkin wal bushra, huwa al bushra lahu, tana bayani ne akan alqawlin da Allah ya yi aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa zai samu fatahi budi da kuma tabbatuwa, ya samu gindin zaba. Shi yasa malamai suna ganin cewa shi sulhul hudaybiyya da aka gabatar ba karaman nasara bace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi sulhul hudaybiyya da aka yi ba karaman nasara bace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda daga cikin yarjejeniya da aka yi tsakanin musulmai da kafirai shine za a je yaki na tsawon shekara 10 za a yi dizan muskafaran maka ba za su yaki manzon Allah ba manzon Allah ba zai yaki kafir maka ba ina cikin yarjejeniya da aka yi sannan kuma suka ce duk wanda yazo cikin mushrikai cikin musulmin da Quraishawa daga maka yazo wajen manzon Allah to manzon Allah ya bai da shi duk wanda yayi musulunta iyo gudun hijira daga maka ya dawo Madina annabin Allah ya maida shi ya tara shi ya maida shi maka amma kuma duk wanda yazo daga Madina yazo wajen manzon Allah ya ridda to sai zauna ne ba za su maida shi ba annabi ce ya yarda kun fahimta sannan kuma aka dauki yarjejeniya daga ciki suka aka haddasa sunan Allah suka ce ba su yarda ba wanda za mu zo akan kissar to shine sai Allah subhanahu wataala ya gode da cewa inna fatahna laka fathan mubina lalle musu Allah subhanahu wataala nan nunu ta'zim ce ta girmamawa Allah subhanahu wataala yana girmamar da kansa kuma ya cancanta ya girmamar da kansa saboda duk wani mai girma girman sa na aro ne bai kai girman Allah subhanahu wataala ba duk abin da kake takama da shi to Allah ya baka aro ne in kudi ne aro aka baka in mulki ne aro aka baka in shuhura ce aro aka baka duk wani abu da Allah zai baka Allah ne ya baka na dawon dan lokaci ko ka kare kamar sa ko shi wannan abin ya kare ya barka ne to sai Allah ya ce inna fatahna lalle musu Allah fatahna laka fathan mubina mu muke maka budi budi bayyananne ya annabi Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah ce fatahna laka ayyuhar rasul ya kai ma'aikin Allah musu Allah mu yi maka budi fathan mubina budi bayyananne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan budin da Allah ya manzon Allah ta hanyar bayyana da addinin musulunci darajar addini da kuma Allah ya taimake shi akan makiyansa taimako na Allah da yayi manzon Allah a fari shine Allah ya bayyana da musulunci ya taimake musulunci wannan yanzu da aka yi su kafirai suna ganin kamar sun kwari musulmai amma manzon Allah ya san abin da yake yi ma'aikin Allah ya san abin da yake yi sai kasance budin ya zamanto watan abin sulhun ya zamanto budi mai girma wa musulmai wanda wasu sahabbai ba su dadin abin ba amma me ya ka samu na buri daga yanzu kafirai sun tabbatar da daula ta musulunci ta tabbata cewa daula ta musulunci ta tabbata shugabanta kuma shine annabi Muhammad sun yarda da musuluncin musulmai kuma sun yarda shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har aka zo ana yarjejeniya da shugabansu to kaga an tabbatar da akwai su kenan ko bayan tawayi bai an tabbatar da akwai su to kaga wannan cin nasara ne samuwar zaman su a Madina a matsayin masu cin gashin kansu to wannan cin nasara ne sannan kuma Allah ya daga su akan makiya daga wannan lokacin ba taba cin nasara akan musulmai ba ba taba ba Allah ya dora musulmai akan makiyansu to wa suka ce me ake yi da al-fatihu da Allah ya ce inna fatahna laka domin kalmar fatahna fi'ili ne wanda yake ka duka fi'ili ne madi wanda yake tare da abun da shafi na alfa'ilaini sai zamanto fataha ko fatah inna fatah haka sukun yana ta ko sai da mutu fi'ili ma fi'lu madin mabnin ala sukun littisalihi bi damir raf'il mutaharrik na damir muttasil mabnin ala sukun fi mahall raf'il fa'il lakin nan ta Allah subhanahu wa ta'ala ne ina fata mun fahimta to wani fatihi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da dama sun tafi akan cewa fatihin da Allah ya manzo Allah da Allah ya ambata shine sulhul hudaybiyya sulhul hudaybiyya wannan sulhu da aka yi a hudaybiyya yana cikin budi da Allah subhanahu wataala da yawa manzon Allah kada mu manta ba abinda ya fitar da manzon Allah daga gidansa shi da 1400 sun tafi ne dan aikin umara saboda musulmai suna shauki na garin Makka sun baro iyali an baro kasuwanci an jima rabansu da Makka to suna begen su je garin Makka su gano ɗan uwa ko to kuma sai kafirai su hana su shiga gari
wanda daga cikin anan ne akai bai'atu ridwan asulhu al-hudaybiyya nan akai bai'atu ridwan wanda da aka zo da manzalar sallan ya tura Usman dan Affan sai labari to cewa an kashe Usman dan Affan to kuma annabi akai mubayi anan ne Allah ce innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim to kaga wa'in anan ne aka ci a cikin wannan yakin ne haka haka ta faru suka ce babban fatihi da Allah ya manzan Allah to shine sulhul hudaybiyya suka ce dalilin su wannan ayar ta tabbatar da wannan saboda ta sabtani bayan an yi sulhul hudaybiyya to kuma tunda ana yin ta ne ana sulhul hudaybiyya aka dawo ana saman hanya ba a je maka ba ashe ayar tana magana ne akan sulhul hudaybiyya wasu suka ce a'a wannan ayar tana bayani akan fathu makka buri da ake makka na shekara 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba manzon Allah labarin sa cewa zai zo da Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo wal fath da kuma budin Allah shine Allah ya sanya kuka ci galaba kuka zo kuka kafa sansanin daula a musulunci ta musulunci a garin Makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka dinga ganin mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a tawaga tawaga sai Allah ce to fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wastaghfir kuma ka nemi Allah ya gafarta maka innahu kana tawwaba tabbas Allah subhanahu wa ta'ala mai yawaita gafartawa ne Allah ya gafarta muna to almuhim jama'a malamai suka ce zance mafi rinjaye alqawlu sahih ko kuma abin da yake alqawlu sahih alqawlu rajih a cikin wannan mas'alar shine wannan ayar tana bayani ne akan sulhul hudaybiyya da aka yi shida da watan zulqa'da na shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda ta kisa cewa ba zai shiga maka ba yanzu ya koma sai wata shekara to man suka ce me yasa ake kiran shi wannan fathu sulhul hudaybiyya da al-fath yasa to suka ce daga cikin dalilin sa aka kira shi da al-fath Allah yayi amfani da cewa budi ne wa manzon Allah al-imam Mustafa al-Adawi a cikin littafi sai yake cewa lima kana min wara'i hadha as-sulh min khair saboda irin al-khairin da aka samu irin al-khairin da ya biyo baya shi yasa su tari ba suka ce ana dokar darasi a cikin sulhul hudaybiyya akwai durusu wal ibar daga cikin darussan da ya kamata mu doka shine cewa mutum zai so al'amari a rayuwa amma ba alkhairi bane gare shi wala Allah abinda Allah ya musanya masa ya fi zama alkhairi ai adama Allah ya fada asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun so tari mutum zai so abu a ransa amma ba alkhairi bane kaga mutum yana ta wahalakin abun Allah ya san wannan abun ba alkhairi bane sannan kuma so tari mutum zai ki abai zamanto sharri ai mutum ya so abai zamanto sharri gare sa sannan mutum ya ki abai zamanto alkhairi gare sa shi yasa ana son musulmi idan Allah ya tarrabe ka da abu duk abin da kaga ya fito daga Allah to ka karbi hannu biye shi Allah ya san abin da sai haka ne li Allah bai yi abu babu hikima a ciki duk abin da Allah ya yi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya san da wannan ya san da abin da sai wannan abu yanzu misali ku dauki sulhul hudaybiyya da ake da Allah ya kaddara wasu ba yi wannan sulhun ba suka je suka yi aikin umara to haka za su yi su dawo cikin dadar wala Allah ya sabu da faruwa amma kuma sai Allah ya tseda su daga shiga cikin garin Makka amma kuma sai suka zo suka samu yarjejeniya su samu yarjejeniya wanda wannan abu ya ƙara yawan musulmai ya ƙara daraja wa musulmai an tsaida yaki an tsaida kashe musulmai sannan kuma sun yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sai yake cewa sannan kuma faqad amana min aqwamin kathirun an samu ta dama sun yi imani na ƙauyukan gehen sun yi imani al-imam ibn kathir a cikin tafsir sake cewa wal muradu bi sulhul hudaybiyya abinda ake yi da sulhul hudaybiyya yace fa innahu hasala bi sabbihi khairun jazid alkhairi bi girma ya fa alkhairi bi girma ya ba dalilin sulhul hudaybiyya yace wa amana an-nas mutane sun yi imani da dama wajtama'a ba'dhum bi ba'd sun halu junan su wata kallama almu'minuna ma alkafir almu'min imani yayi magana da kafiri wantashara alilmun nafi'u wal iman ilimi mai amfani ya yadu da imani da kuma watan sabayya ta addini to kaga wannan ashe ba karamin alkhairi bane shi Allah ya ce inna fatahna laka fataha mubina jama'a mun gane wannan ayar ko lalle mu Allah kuma ka buri ta hanyar samun daidaito sulhu wa kafiri ashe ayar tana da cikin darussan ayar ko tana karantar da mu yin sulhu a rayuwa ana son a dinga yin sulhu shi yasa Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas yana cikin sifa ta munafikin idan mutum husuma ta hada shi da mutane aka zo a tattauna a ba juna haƙuri sai ka sa haƙura sifa ta munafikai shi duk wanda kaga zai samu matsala da ɗan uwansa musulmi a kira sa a ce wani a zo a wuce wurin a gafarta wa juna a yabe duk babu wanda baya yi muku mutum kuskure ko yanzu ka dibi Abubakar Siddiq Allah ya gafarta masa kuma ya ƙara masa yarda sahabin annabi Muhammad abokin annabi ne kuma aminin manzon Allah yaki aka ji aka dawo sai munafikai Abdullahi dan Ubay dan Salul ya zargi diyar Abubakar Siddiq matar ma'aikin Allah da jarima ta zina kan ajima ga tanan yi labari ya fara yaga cikin garin Madina ana aika shi ga abin da ya faru da matar da wani wannan abu sai ya bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rai to cikin abin da wani suke ya bada labari akwai Misbah shi Misbah kinnan yaron Abubakar Siddiq ne ba gidansa yake cin abinci duk wasu bukatunsa Abubakar ke dogare da wuninsa to hada shi yana bada labarin diyar mai gida ne tayi kaza to wannan sai ya kusata Abubakar Siddiq ya ce to daga yanzu daga yau duk wani gudunmuwa da yake bashi da tallafi da agaji na rayuwa duk wani shirin sa na rayuwa da yake lokacin yanzu ya aji ba shi ba karibin da mu an raba gari lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala sakar da ayoyin da suke wanke ita Aisha Allah ya kara mata yarda ummuna Aisha to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi da gafarta wa juna sai Allah ya ce wal ya'fu wal yasfu su yaye su rangumta ko duk wanda aka ma ba daidai ba to ya fitta abin a zuciyar shi ya manta sai Allah ya ce wai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku san Allah ya gafarta muku Abubakar ya ce wallahi ina san Allah ya gafarta min ya ce da haka abinda ya min na yafi masa kuma taimako da ake ba su za a ci gaba da ni ko Allah subhanahu wa ta'ala to kaga sulhu abu ne wanda yake da bukati yake da ake son sa a cikin al'umma Allah ya ce duk abinda za a yi a duniya babu alkhairi cikin sa illa man amara bi sadaqa ba sai wanda ya umari da yin sadaka aw ma'rufin ko kuma aikin kwarai aw islahin bainan nasi ko kuma sulhu tsakanin mutane shi yasa daga cikin wuraren da ƙarya ta halitta ya halitta mutum yayin ƙarya wajen sulhu tsakanin mutane ko tsakanin aboki da aboki ko tsakanin mata da miji ya halitta kai a matsayinka ne mai shiga tsakani ka dangi ƙarya da ka daidaita su in har ƙarya za ta sa su daidaitu to yin ƙaryar a khaffu dararain ne akan bari suna gaba kada ce usuliya gun maluman usul shi cewa wa in tazahamat adadul mafasidi yurtakabul adna min al mafasidi idan banna da banna suka hadu abaka za banna ce kuma wannan ba banna ce suka ce ana gabatar da banna da banna da girma misalin yanzu kaga ƙarya bata kai laifin abun nan ba laifin gaba cikin al'umma ko biyar da take da muni a rayuwa to gaba ta fi matsala cikin al'umma saboda duk abun da zai sanya a ce ba a karban sallar mutum ba karbi al'amari ba ne amma ba ku inda Allah ya ce bai karban sallar makareci ba ku inda Allah ya ce bai karban sallar wanda yake mazinaci to amma ka gaba musiba ce to kaga ƙarya haramun ce gaba haramun ce to amma wanne ne dai matsala cikin al'umma gabar to ba da bi mutum yi amfani da ƙarya wajen sulhu ta tsakanin mutane ko kuma irin mutumin da Allah ya ba ka san akwai matan da jarababbu ne wasu matan ƙayaci wasu matan annoba ne kamar da wasu mazan ma ƙayaci wasu matan annoba ne akwai mazan da annoba ne akwai matan da kuma su ne annoban to irin mutum ya dan yi rabin daren sa a waje to kuma Allah ya tarbe shi da mai bincike kokop ka sa ku irwa inna ma ta kai ta aike ka ko mi za a tambaye ka to ga irwa wannan saboda kake jamu kanka hushi da kuma fada to sai ka dan daidaita ta sai a huce wurin kawai shike ko kun bayyana Allah subhanahu wataala ya sanya mu yin lafiya kuma Allah ya gafarta mana sai Allah ce fathan mubina wannan Allah ya matsayi mashaki zuwa maf'ulul mutlaq ala arabci fathan mubina buɗe wanda yake bayyananne abane wanda Allah ya fili a wanda Allah ya bayyana da shi Allah ya kara fatihi a addinin musulmi sai Allah ya ci aya ta gaba
ya ghufiru ma taqaddama ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
الله يجزي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وبي سبحانه وتعالى يا مك ونن بودن ني بودي بينن دن Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka wannan liyaghfira abun maluman larabci ana ce mata labu ta'ali dalilin da yasa Allah maka wancan gudi to sai Allah yace liyaghfira laka Allah dan Allah ya gafarta maka waye shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma taqaddama min dhanbika abun da ya gabata na daga zunuban ka daga laifinka wa ma ta'akhkhara da kuma abun da yake yin kirta wanda baka aiwatar sai daga baya ba wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya yi haka ne dan ya kara cika ni'imar sa a gare ka kai annabi Allah wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma Allah ya dora ka a tafarki madinici Allah ya dora ma tafarki madinici to ba sai ce ya gafira laka Allah ma taqaddama min rabbika Allah ya yi wannan dan ya gafarta maka kurakuranka mun ga cewa azzambu da daban al-ma'asi daban saban Allah daban laifi daban miye laifi azzambu shine kai abun da Allah ya hana bisa kuskure shi shine laifi to manzo Allah yana laifi to za mu gani a wannan ayar to miye azzambu mutaqaddim da kuma al-mu'akhkhar da Allah yake cewa ba suka ce a wannan ayar sun tattauna kamar haka suka ce annal dhanbal mutaqaddim huwa ma sadara minhu qabla risala abinda Allah yake ni liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika dan Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na daga laifukanka suka ce ai abinda ya faru da manzon Allah kafin Allah ya bashi annabtaka kafin Allah ya bashi annabtaka kafin Allah ya zauki sun ya zamanto manzo suka ce wa ma ta'akhkhara abinda kuma ya jinkirta suka ce huwa ma baina mab'athuhu wal wahyi ilayhi ila waqti nuzul hadhihi al ayat shi daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zamanto annabi har zuwa lokacin da Allah ya saka da wannan ayar kusan shekara 2018 wannan shine zancen musu da cikin malam wanda a cikin su akwai Imam al-Qurtubi ya fito wannan maganar cewa laifin da manzon Allah ya gabata shine tun kafin a bashi annabtaka laifin da yayi kuma baya shine bayan an aiko shi zuwa lokacin da Allah ya saka da wannan ayar zance ne bin malamai suka ce ma taqaddama min dhanbika ay ma taqaddama min dhanbi qabla risala abin da ya faru na kurakurai kafin Allah ya bashi annabtaka wa ma ta'akhkhara ba'da risalati umuman daga lokacin da zan annabi har zuwa karshen rayuwarsa duk abin da ba zai yi to Allah subhanahu wataala ya masa wannan idan dai ya gafarta masa zance na uku ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ay ma taqaddama min adam ma taqaddama min dhanbika min dhanbi abika adam daga abin da ya faru na laifin babanka annabi adam annabi adam yayi laifi kware daga sai annabi adam yayi laifi lokacin da Allah ya sanya babanmu annabi adam cikin aljanna Allah ya ce wa annabi adam yace duk abin da yake da bukata amma wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi aka ce duk komai yace banda wannan itaciya daga ko bukata ka sashi she sharrun shaytan ijmalan bahaushe da'awar shaytan ya nuna masa cewa ai ba kubi bai sa Allah yace kada yace wannan saboda kada ya dawo madawace ce kasan wato shi dan dadin baki sa yafi na tsohon zawara eh dadin baki gare sa haka yiwa ban annabi adam ya yi abun nan kinsa Allah ce wa fa asa ko wa asa adam rabbuhu fa asa adam rabbuhu ko thumma hatala annabi adam ya saba ma fa asa adam rabbuhu ya saba ma ubangijinsa mana yayi abin da Allah bai ce yayi ba ko abin da Allah ya hana sa to ma taqaddam min dhanbika ai abin da ya gabata na zulubin babanka annabi adam da mamarka hawwa wa ma ta'akhara da kuma abin da ya jinkirta suka ce ai min zunubi ummatika ne daga zunuban al'ummarka to wannan ba ana magana bane da manzon Allah kai tsaye a'a an yi amfani da annabi ne dan ayi a gabata wa tun daga annabi adam hazawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai su suka ce a to idan Allah zai gafarta ya gafarta mu tun daga annabi adam hazawa na karshe to me amfanin yin huta da aljanna eh me amfanin yesu tun an gafarta su kenan za su shiga aljanna suka ce wallahu ta'ala alam as-sawab cikin wannan zance suka ce ma taqaddama min adh-dhanbi ay kullu ma jara min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min dhanbin qabla nuzuli hadhihi al-ayat shi duk abin da ya gabata nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin sabkar wannan aya na irin ababin da shi annabin Allah yayi wanda ana shigarin ba laifi bane kuma sai Allah ya tabbatar da su zama towa da shi misali irin abin da ya faru na baiwa munafikai dama su zauna cikin garin Madina lokacin da aje wajen yaki za a tattauku kan munafikai sun zo suka ta neman uzuri akan cewa suna cikin gari gashi nan kaza da kaza da kaza Allah ya ce afa Allahu anka lima arinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka kaga Allah yana yafe wa ne idan aka yi mi in aka yi laifi ashe barin munafikai da manzon Allah ya ba su dama su zauna garin Madina laifi ne to shi ma ta kaddama min zabbika wannan abun ne ake yi ina ba ta mu fahimta Allah shi to dan mi zaka musu uduni su zauna cikin gari alhali Allah bai nunar maka da waɗanda suka zama tuta gaske suke yi ba kuma ka gane makariyata ai da kai hakuri ka jira ka gano masu imani da gaske kuma ka gano munafikai da kuma irin abun da ya faru na manzon Allah ya haranta wa kansa kuyin gasta wasu suka ce kuma a'a zuma ce manzon Allah ya haranta wa kansa dalilin saukar suratul tahrim kenan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi bai daraja bai kima da mutunci lima tuharrimu ma ahallallahu laka me yasa zaka haranta wa kanka abinda Allah ya halitta maka me Allah ya halitta masa Allah ya halitta masa yasa ya sadaka ko sadaka ko ko sadaka ku yanga sama misali kuma sadakar ce irin abinda ya faru na mutum baiwa ce sai ya dinga baiwa ka ci suka dinga amfani da ita duk da ita ba a rabon kwana da ita mutum misali ba a shari'a ce kowa ya aure mace nawa mace hudu kada ka wuce da hudu to da lokacin da ke da kai ku yambune da bayi zaka iya aje hudu matan ka kuma ka samu ku yambu hudu naka ne kuma to su ne sadaka to manzo Allah sura yana da sadaka da ake cewa Maryam Qutubiyya mahaifiyar Ibrahim mahaifiyar Ibrahim domin an je wani yaki aka baiwa manzon Allah ita to kuma ta tare a gidan wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alibe yake sai yake zuwa a can wani lokaci aka ce ita Mariya ta zo gidan manzo sallam to kuma sai Hafsa bintu Umar Allah ya kara mata yarda ta fita daga cikin gidan to sai ta shiga cikin ɗakin ita Hafsa to sai Hafsa ta tada manzon Allah da Mariya a ɗakin to sai bata mata dare ka san mata da kishi wato in ba a nuna maka wato ba su bane wata halitta ce Allah ya ta musamman a nan wanda in kana haƙura su sai ka haƙura in kuma ba ka haƙura sai ka dinga kaje ka sakin su amma duk abun ka wallahi in dai mata ne ku hakuri zaka yi da su in dai mace ce to akwai bukata ka dinga kawo da kai a kuma wasu al'amura shi yasa yana da bukata duk wanda zai yi aure ko a karantar da shi rayuwar gidan annabi da matan annabi don saboda ya dauki darussa a ciki to wannan abin sai ta bata rai sai ta bata rai ita Hafsa to sai manzon Allah ya nuna cewa ai daga yanzu ma bai ƙara kula ita mari da tabiya wata ruwaya dan dai ya kwanta mata da min da hankali ya haranta wa kansa abinda Allah ya halitta masa to ya ayyuhan nabiyyu liman tuharrimu ma ahallallahu laka me yasa zaka haranta abinda shi Allah ya halitta maka tabtaghi mardata azwajik kana neman yardan matanka Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala bai gafara da kun mijin kai da suka ce a'a wannan ayar tana magana ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga cikin dakin Zainab a ka'ida ta manzon Allah yana kewaye gidajen matansa idan aka yi sallar subahi da sallar al'asar a kullun a duk safiya ta Allah bayan sallar subahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa dakin matansa kowace zai shiga ɗakinta ya leka ta ya ga abin da ke faruwa su zauna su tattauna ya tashi ya tafi wajen wata to sai suka sanya ido da Hafsa da Aisha suka cewa idan annabi shiga cikin ɗakin Zainab jimawa yake yi to ka san mata da ka ganin su nan mata in Allah ya baka tabbari Allah ya baka ko amma mabiya yawan wallahi suna caza wa maza kwakwalwa sa kai kuma aron kaga mutum masha Allah babban mutum da kima da mutunci sa a cikin al'umma amma ya cikin ya shiga cikin gida wallahi sai baka tausayi kaga yariya karama tana juya shi yariya karama tana juya shi to sai suka sa idanu suka ce ah ya akai in annabin Allah ya shiga cikin dakin Zainab jimawa yake amma kowace mun shiga dakin ta baya jima sai ya fito to ya kamata a sa control ya kamata a yi bincike suka ce to yanzu ke Hafsa in annabin Allah ya shigo ya hito da lakin sirrin sai da lakin ki to dan mu gano yadda za a yi to a shirya sai su shirya plan ka dibo gidan annabi ne ake tsara plan kuma wa ake tsara ma manzon Allah to kai waye ba za a tsara maka ba ai dole ka hakura ba eh dole ka hakura to idan annabi ya zo a dakin ki to yadda za mu gano to ki dan cewa manzo Allah wai me yake ci ta ji baki sa ya dan canza kala da yazo ci ya rasulullah ni ko me yake faruwa da bakin ku kwanan nan nani kamar sai ce ka wallahi ba abinda nake ciwa dakin Zainab in na shiga zuma dai nake sha ci a sirrin ki sai kire kenan ka san mace mai wayo wato ko ba ranar girke ba ta ko dan kayan da ake aje maka dan makulashe ce ah to haka ne sai abin ya zamanto kamar wani abu sai ce zuman ma bai ƙara sha sai Allah ya ce ah ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim to wannan abu shine ma taqaddama min dhanbika shine laifin da aka ce Allah ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika suka ce wa ma ta'akhkhara wannan shine wa ma ta'akhkhara ma taqaddama abinda mutum annabi aiwatar kafin sabkar wannan ayar kafin sabkar wannan ayar shi ake tace daga kuma sabko wannan ayar shine wa mata akhara Allah ya dace da mu sai Allah ce wayutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya ka dan ya ƙara cika ni'imar sa gare ka wannan wawul ataf ce yutimma ni'matahu alayka Allah ya cika ni'imar ka ni'imar sa alayka akan kai annabin Allah to me suka ni'imar Allah wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asuka ce ni'imar Allah wa manzon Allah ko cikin ni'imar Allah wa manzon Allah shine a cikin harka ta a duniya shine Allah ya yansuruhu ala a'da'ihi Allah ya dora su akan makiya yana cikin taimakon da Allah ya cike ce wa manzala yutimma ni'matahu alayka shine Allah ya taimaki manzon Allah akan makiya saboda sun har da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya wahala a hannunsu kadibi yake Uhudu ba an fasa wa manzon Allah kai aka karya masa haƙorai aka kashe masa sahabi kusan mutum 70 kaga to yanzu kuma gashi Allah ya tsora su musulman su ne a sama to wannan ni'ima ce to duk lokacin muke tahiyya ta addini to ana mutum guda mutum biyu sai Allah ya kawo jama'a aka tafi to wannan ni'ima ce shi da ma addini kullum abinda ake da bukata a yi aiki ma'aikata ba masu sukutu ba to kuma dukkanin sabon manzo Allah ma'aikata ne wa tamkinuhu minhum kuma da tabbatar da su da Allah yayi su sahabban su ka zauna da cinin su asa akwai wani fadan ba in mutum bai zauna cikin sa wallahi bai iya shi a fage na karatu da a kowace rayuwa idan akwai abin da in baka zauna da shi na kai kace za kai wahala za kai yanzu ku riki darasi a rayuwar manzon Allah lokacin da ke garin makka shekara 19 ya insha Allah amma ba taba tunanin yin yaki ba ba taba ba ku san me yasa saboda dalilai kamar haka da farin ba su da yawa ba su da yawa idan suka ce za su tunkari gaburin da wani adadin nabi ba su da wadata ba su da kudin da za su iya sakai sai makamman yaki wanda abin ce yake damunsa to ya za ya samu kami sannan kuma na uku galiban su bayi ne suka musulunta ba babiya ba ne akwai minna a kansu hukum bayanta to sai suka jinkirta sai zaman to a'a bari a karantar da mutane addini su san waye Allah sannan kuma har yanzu mutane ba su ita girwa ba ba a rinu ba to in aka ce wani ya ji arda ya kuma ci a ta yaki sai ka ga mutum ya juyu shi yasa ba ce ai sallah ba ce ai sallah ba bal tana ga cikin subahi an ta kura ka ce ka daina ba ce a ta jihadi ta ga cikin kai ba mai kashin ka ba ce a hidda zakka ba wanda ka ce kawai mun bari ba wani ba ce a ta aikin hajji ba komai da aka fardanta iya abin da ake da bukata kalmar tauhidi ta tabbata in ka gano Allah to sauran abun to kada ka zaka je kai zaka nemi ai ai lokacin da ka samu tabbatuwa to har cewa suka yi ma ina ma Allah ya ce a je a yi yaki da suka samu gindin zama to suka ina ma Allah ya kaddara a je a yi yaki suna fatan a dai a gotsa ragunan gaba suka ce kuma neman Allah akan manzon Allah shine izharu dinihi Allah ya bayyana da addinin sa addinin manzon Allah da aka turo shi da shi Allah ya yanzu ga shin labarai ko ina ya watsu cewa ai tsakanin mutanen Makka Qurayshawa da manzon Allah an yi sulhu an daidaita an samu daidaito ba a yaki shekara 10 ba a kaza ba a kaza ba a kaza to wannan labarin yaya to ya aka Muhammadu ya samu wannan damar ka ai ina ba da gaske bane to bai samu wannan damar to kaga sai zaman to labarin ya fita cikin musulunta sannan kuma sai Allah ya daga shari'ar sa a lahira cewa duk wanda ya zo a kiyama to yana karkashin jagoranci annabi Muhammadu ne eh duk wanda ya je kiyama to yana karkashin jagoranci shugaban halitta ne yana cikin ni'imar da Allah ya yi manzon Allah jama'a kiyama in aka je Allah zai kare mutane tsawon shekara 50,000 ba wanda Allah zai cewa komai to lokacin da tsayi ya kai wa mutane tsayi su zo mutuwar annabi Adam ce ya kai annabi Adam kai ne uban halitta kai ne farko wanda Allah ya tsara halitta Allah ya maka kaza da kaza da kaza da kaza muna neman albarma kai je ka roki Allah dan Allah a fara hisabi in ma wuta ce mu tahiyyan aljanna ce ba samu mu tahiyyi har a zo wajen annabi Muhammad ana zuwa aka gamsa ce ana laha ana laha sai ya zo wajen Allah ya iske Allah a saman kujerarsa a arshinsa ya ce sai ya yi wa Allah sujuda ya ba Allah da suna yadda duniya ba wanda ya taba ya ba Allah da wayannan sunayen aka ce manzo Allah bi zaka bace ni ma ban sani ba sai an jira sabon zamana sai Allah ya ce manzo Allah tashi daga kanka tambayi duk abin da kake bukata za a baka to kaga wannan abun wannan ba karamin nasara ba ce Allah ya bashi damar a fara ceto sai a fara da kuma al'ummarsa kusan idan ka dauki mutanen aljanna kashi uku ƴanciyar duka al'ummar manzon Allah ne ƴanciyar na ƴan aljanna gaba da al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma Allah ya gafarta masa kuma Allah ya daga darajarsa akwai muqamul mahmud da Allah ya tura manzon Allah da Allah ya ce min al-layli fatahadir bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka muqaman mahmuda to wannan gurin wata kujera ce da Allah zai bayar wa Allah wani dirako da ake cewa liwaul hamd to manzo Allah zai rike sa shine cika ni'imar Allah wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma Allah ya shirye da kai tafarki wanda yake madaidaici as-siratul mustaqim shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala tafarkin da in ka kama ba inda zai ka sai zuwa aljanna mun gane as-siratul mustaqim huwa at-tariqul mawsul ila aljanna abinda zai ka zuwa ga aljanna Allah ya dora maka as-siratul mustaqim shi in ka kama wannan shi mai ta wannan hanyar to tiryan 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 sai aljanna to Allah zai shiryar da kai zuwa ga aljanna masu kace alhidayah kala biyu ce akwai hidayatul tawfiq kuma akwai hidayatul bayan ita shiriya kala biyu ce akwai shiriya da Allah yake kintsawa mutum a zuciya sai mutum ya ci kawai yana jin ya shiryu ba sai masa wazi ba kuma akwai shi da ake mutunta ta hanyar wa'azi yanzu misalin kamar wanda ya kashe mutum 100 a wacce kissar wai masa wa'azi ba wannan wa'azi shiriya ce Allah ya kintsa masa aina a zuciya sai ga ya kamata ya miye shiryu to wannan shiriya inji malamu suka ce a shine Allah ya kora manzon Allah akan yin aikin da zai kai mutum zuwa ga aljanna shi yasa ake son mutum ya dinga addu'a ko Allah ya sanya ta a fatiha kana addu'a so 17 a wuni ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye ta mu hanya madidaciya ya zo a hadisi da kusa cewa kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ku bayuna ya ibadi inji Allah yace ya ku bayuna kullukum dallun dukkanku batattu ne ba wanda yake kan shiriya Allah ce illa man hadaytuhu sai wanda ni Allah na shirye da shi sai Allah ce to fastahduni ku nemi Allah ya shirye da ku ahdikum duk maza shirye da ku zan shirye da ku jama'a mun fahimta duk mutane batattu ne Allah ce sai wanda ya shirye da shi to idan ka kanka akan hanya ta madidaci ko to abin da ake da bukata shine ka ƙara yi wa Allah godiya sai Allah ya ƙara kinta ka akan wannan hanyar wanda kuma baya kan shiriya kuma sai ka roƙan masa Allah ya shiryu dan kai da kake bin Allah bayin ka bane wallahi bayin ka bane kai da kake bin Allah bayin ka bane shi Allah shine yake shirya daga dama amma mutum baya shiryar da mutum sai ya to silar shiryar mutum da mutum yana shi da mutum ko malam bayin da za a yi annabi Ibrahim yana ganin babansa ya kafirci bayin da za a yi annabi Nuhu yana ganin ɗansa da mata sai ya kale su bayin da za a yi annabi Lut ya ga ɗansa ya kale sa ba yadda za a yi annabi Muhammad ya ga amminsa Abu Talib ya kale su akan wannan batar wallahi ba zai yi ba kuma ka dinga roƙon Allah ya shirye da kai shiryarwa ta Allah in Allah shirya mutum shine ai mutum yaji yana son yin aikin alkhairi duk abin da zaka yi zaka taba to aiki ne da Allah yake so aiki ne da Allah ya yarda duk abin da babu yardan Allah take ba ta iya yin sa to shine mutum ya shiru to Allah ya shirye da mu saboda kuma daga cikin shiriya Allah ya shirye mutum akan kyakkyawan dabi'a kusan an tabbe manzon Allah ni ke kai mutum aljanna da wuri yace babu kamar kyakkyawan dabi'a bisa wannan ne manzon Allah yake cewa Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yuhda li ahsaniha illa anta wasrifni anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta ya Allah ka dora ni ka shirye da ni zuwa ga dabi'u na tattu na zaman to mai gaskiya mai amana mai tausayi mai cika alƙawari mai kaza mai kaza mai kaza don dabi'a ta kware Allah ka dora ni akai dan babu wanda ke dora mutane akai sai kai ya Allah kuma ka tsaya daga munana dabi'u babu wanda ke kare mutum daga munana dabi'u sai kai Allah subhanahu wataala to Allah ce wa yahdiyaka siratal mustaqima Allah ya shirya kai hanya madidaciya hanya da za ka zuwa ga aljanna da samun yardar Allah subhanahu wataala to me babban tsakanin aljanna da yardar Allah malam yardar Allah shine ana samun ta ne bayan an shiga aljanna ana samun yardar Allah bayan an shiga aljanna a lokacin da muka shiga aljanna Allah ya sa mu dace da aljanna Allah ka shigar da mu aljanna da rahamarka sai Allah ya ce mun muna cikin aljanna hal raditum shin kun yarda Allah zai ce wa aljanna shin kun yarda an aljanna su ce wa Allah mai zai sa ba za mu yarda ba Allah ka sa mu aunin mu yayi yauni kai wannan hisabin yasira ka shigar da mu aljanna sai Allah ya ce ya maimaita wannan so uku sai ya ce uhilla alaikum ridwani fala aghdibu alaikum abada ni Allah na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada na yarda da ku ba zan ƙara yin fushi ba da ku har abada to kaga wannan abin ba karamin al'amari bane jama'a Allah ya ce ya yarda da kai bai ƙara fushi da kai bai juya maka baya ba har abada to Allah ya yarda da mu to idan mutum ya samu aljanna zai samu wannan shari'a ta Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah zai sauwake maka yin aikin alkhairi kullu ina faɗa cewa malamai sun karantar da mu cewa samun kanka akan shari'a wallahi ganin damar Allah ne. Kuma in Allah ya karbi aikinka na alkhairi ko to sai kuma Allah ya kintsa maka wani alkhairi. Yanzu misalin ba azi baki arma idan Allah ya karbi azabinka ko daga cikin alamun Allah ya karba to sai Allah ya taimake ka tsayuwa tare da liman haƙari a shan an tsare kuma daga zauna fada kana sutun banza sai ka ce to ina ke karanta alqur'ani ana fasarawa sai ka je taka zauna kana shigewa kuma gida za ka ce kwanta ka samu dacewa daga Allah subhanahu wataala haka Ibn Qayyim ya faɗa in Allah ya karbi aikinka na alkhairi sai Allah ya kintsa ka da wani alkhairi sai ka ce kana son yin alkhairi kuma yake rasa ya ake kana yi su Allah kaga abu mai wuya wanda in mutum wani sai yi sai yayi an ci ciki amma ka cikin sauki sai ka yi su to ganin damar Allah ne kuma cewa abinda kai na alkhairi Allah ya karba maka ne to Allah ya karba muna sai Allah ya ce aya ta karshe a rama wayan su
suratul mu'minun
Allah ya ce wayan surakallahu nasran aziza kuma Allah ya haka ne dan Allah ya taimake ka taimako wanda yake min girma Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka wannan ne dan ya taimake ka taimako mai karfi wanda daga yanzu musulunci ba zai ƙara ja da baya ba har abada shine nasran aziza Allah yayi maka haka ya maka wannan buɗin dan Allah ya taimake ka taimako karfafa wanda babu wanda zai ci galaba akan ka kai annabi Muhammad to kuma tun daga wannan ranar ko har tun daga wannan ranar har manzon Allah ya bar duniya ba taɓa cin nasara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kullun shi ke da galaba kuma har yanzu kullun sunnar annabi ke cin galaba masu yada sunnar annabi kullun suke cin nasara suke cin galaba a rayuwa to taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ne dan in Allah ya taimake ka to Allah subhanahu wa ta'ala yana kare duk wani abu da zai kawo rubacewarka da Allah ya taimake sahabban annabi a ramma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta shiga cikin rudani hankalin sahabbai ya tashi babban musiba ta tunkari duniyar musulmi a zamanin ko shine rabuwar kalin mutanen Makka da mutanen Madina mutanen Makka suka ce to tunda manzon Allah ya mutu tun babu abin da annabi ba to mutanen Makka su tattara kayansu daga majalisar su koma garin Makka su zauna tafsa shugaban su kuma musalama shugaba to sai Allah ya taimaki sahabban annabi akan su Abubakar Siddiq Umar dan Khattab ya ji labarin kawai sai ya je inda ake shurar ya tarar da su yace muna wa Abubakar Siddiq mubaya'a mu yi masa mubaya'a akan shi ne shugaba na musulmai gabani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya taimake shi hada kawunan al'umma haka tafiya ta tafi har aka zo wannan zamanin kuma har muka rike gaskiya muka rike sunnar annabi ko wallahi muke da nasara har a tashi kiyama domin duk abin da ya taso Allah zai bar maganin sa to Allah ya taimake mu ce ko wanda yake bafa Allah subhanahu wataala ya gafarta mu ne san ya mun yi dadiya gabanin mu liki tafsiri tsarin kwamitin marayu an kamin tsaya abin da ke da kai ciki a yanzu tsabar kudi kasa wanda ke cikin aljihun marayu akwai jika 322 ku ce Allahu akbar har yanzu ba muna nan mun kusa kai Allah da rabin miliyan kuma sai sun cika miliyan da iko Allah insha Allah jika 322 akwai wasu bayan Allah ko wani babu Allah da taimaka da TC na maza TC kala biyar shadda kala da takwas ya bada kuma tallafi a gidauniyar marayu turmin atamfa guda 30 ku ce Allahu akbar turmin atamfa guda 30 yace wannan ya bada a taimaka wa marayu da shi to Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi duk wanda suka bada dukiyar su dan ayi wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi wanda basu bada kuma suna son su bayan Allah ya taimake su akan bada abu mai dan yauni Allah ya sanya mu yi dan shi wanda kuma ba su da abin bayarwa Allah ka san zuciyarsu Allah ka ba su ladar niyya Allah ka sa mun yi khalisa li wajhikal karim Allah ka gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu yi lafiya wa bi hada qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.